Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 24 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanun labarai.
Yan sanda a jihar Tennessee da ke nan Amurka sun ce harbe-harben da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu 12, sannan an samu dan bindigar a mace. Wata kotun soja a kasar Somalia ta yanke hukunci ma wasu 'yan kasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab yaki. Jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Faransa Genevieve Strian ya ce da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken cewa zai dau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara kawance tare da Amurka.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuwa za a ji inda aka kwana a taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya.
Kowane shugaba na Afirka ya yi magana akan COVID-19 da kalubale da ke tattare da raba rigakafin cutar wanda galibin kasashen Afirka ba su da kuɗin saye.
To shi kuma ɗaya daga cikin wasu matasan da suka kashe iyayensu a Adamawa bisa zargin maita ya faɗi hujjarsa.
Hujjar sunan shi a cikin tana ce to ba yadda za a yi mu mun kashe iyayen wasu yana ciki mu kuma mu bar shi ya dinga bar da mu ba zai yi ba.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawai Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan sanda a jihar Tennessee da ke nan Amurka sun ce harbe-harben da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu 12, sannan an samu dan bindigar a mace. Shugaban 'yan sandan Colville Daley Lane ya ce harbin ya faru jiya Alhamis da yamma a wani kantin sayar da kayan abinci na Kroger da ke garin mai nisan mil 30 gabas da Memphis. Ya ce dududu mutane 13 aka harba kuma an ɗau 12 daga cikinsu zuwa asibiti, wasunsu sun samu rauni sosai. Ya ce jami'an 'yan sandan SWAT sun shiga cikin shagon inda suka kubutar da mutanen da ke ciki. Sannan ya ce daga baya an tsinci gawar maharin da rauni da ake ganin na harbin kansa da ya yi ne. Wata kotun soja a kasar Somalia ta yanke hukunci ma wasu 'yan kasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab yaki. Kotun a Mogadishu ta yanke wa Darren Anthony Barnes dan Birtaniya da Ahmad Mustaqim bin Abdulhamid dan Malaysia hukuncin ɗaurin shekara 15 a gidan yari saboda kasancewarsu 'yan Al-Shabab da kuma shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Jami'an kotun sun ce su ne masu tsatsauran ra'ayi 'yan kasashen waje a Somalia da aka yanke wa hukuncin zama mamba a Al-Shabab. Masu gabatar da kara sun ce Abdulhamid da Barnes sun zo Somalia ne don taimakawa Al-Shabab da lalatawa da zubar da jini. Lauyan mutanen biyu Muhammad Warsame Muhammad ya ce mutanen biyu sun musanta cewa su mambobin Al-Shabab ne kuma sun yi da'awar cewa sun zo Somalia ne don ziyartar danginsu da abokanansu. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Faransa Genevieve Strian ya ce da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken cewa zai dau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara kawance tare da Amurka sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla ta cinikin jirgin yakin karkashin teku wadda ta janyo wargaza yarjejeniyar da aka yi da Faransa ta samarwa da Australia da jiragen masu amfani da man diesel. A makon da ya gabata Amurka da Burtaniya da kuma Australia sun ba da sanarwar wata yarjejeniya wacce a maimakon haka Amurka da Burtaniya za su samarwa da Australia jiragen yakin karkashin ruwan na teku masu amfani da makamashin nukiliya. Wannan mataki ya fusa ta kasar Faransa wacce ta janye jakadunta daga Amurka da Australia. A farkon wannan makon Lidren ya bayyana damuwa kan abin da ya bayyana a matsayin yaudara daga ɗaya daga cikin tsoffin ƙawayenta. Ya faɗa wa 'yan jarida a Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon cewa Amurka ta yi wa Faransa ɗan waken zage kuma ta ɓoye sabuwar yarjejeniyar tsawon watanni.
An jima kaɗan, Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda kamar yadda aka ji tun farko na inda aka kwana ne a taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York na nan Amurka. Ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da cikakken rahoton.
Shugabannin kasashen Afirka da dama ne suka yi jawabinsu ajiya a wuni na uku a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a nan birnin New York. Galibinsu sun yi jawaban nasu ne a babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniyar, kana wasu kuma daga cikinsu sun aiko da saƙon jawaban nasu ne ta bidiyo. Shugabannin sun haɗa da Cyril Ramaphosa, shugaban Afirka ta Kudu, da Eric Masisi na Botswana, da João Manuel Lourenço na ƙasar Angola, sai kuma Roch Marc Christian Kabore na ƙasar Burkina Faso, da kuma Hage Geingob na ƙasar Namibia, da Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe. Sai kuma shugaban gwamnatin soja na riko a kasar Chadi, Muhammad Idris Dabi Itmo, da kuma Azali Asumani na kasar Comoros. Sai kuma Ali Bongo Odimba, shugaban kasar Gabon, da Samia Suluhu Hassan ta kasar Tanzania, wadda ita kadai ce shugabar kasa mace daga Afirka da ta yi jawabi. Sai kuma shugaban Liberia, George Mani Wea. Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya kira ga majalisar da ta bada dama ga kasashe su fara yin rigakafin COVID-19 musamman kasashe masu tasowa irin na Afirka. Ya bayyana takaicinsa ga rashin daidaito wurin raba rigakafin COVID-19 tsakanin kasashe a duniya.
It is an indictment on humanity that more than 82% of the world's vaccine is.
Yace wannan wani laifi ne ga bil'adama akan raba rigakafin COVID-19 a duniya, inda kasashe masu hannu da shuni suka sayi sama da kashi 80 cikin 100 na rigakafin, kana kasashe matalauta ko aka basu da kasa da kashi 1 cikin 100 na rigakafin. Ya kara da cewa in ba mun magance wannan matsala cikin gaggawa ba, annobar za ta dade tana tare da mu, kana akwai yuwuwar sake ganin wata annoba.
And new mutations of the virus will emerge.
Kowane shugaba na Afirka ya yi magana akan COVID-19 da kalubale da ke tattare da raba rigakafin cutar, wanda galibin kasashen Afirka ba su da kuɗin sayi. Shima Roch Marc Christian Kabore na ƙasar Burkina Faso ya taɓo wannan magana, amma kuma ya karkatar da jawabinsa akan batun rashin tsaro a yankin Sahel, yana mai cewa
da la lutte contre le terrorisme, les seuls efforts des pays touchés n'auront d'impact important et durable.
A fannin yaƙi da ta'addanci, ƙoƙarin ƙasashe da ke fama da ayyukan ta'addancin zai yi tasiri ne mai ɗorewa idan suka samu taimakon ƙasashen duniya. Ko shakka babu, batun tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel ba na kasashen yankin kadai ba ne, da suka hada da Burkina Faso da Mali da Mauritania da Niger da kuma Chadi. Shugaban gwamnatin sojan wucin gadi a kasar Chadi, Muhammad Idris Dabi Itmo, ya ce kasarsa tana bukatar tallafi wurin bunkasa tattalin arzikinta bayan nakasawa da annobar COVID-19 ta yi wa kasar. Dabi da ya karanto jawabinsa ta hoton bidiyo ya yi matashiya yana cewa
the perspective pour la jeunesse au Sahel pousse celle-ci à tomber dans le piège des idéologies extrémistes.
A tuna rashin tsammani da matasa ke ciki a yankin Sahel shine ke jefa su cikin tarkon aƙidar tsaurin ra'ayi, kana yana tura su balaguro zuwa Turai duk da irin hatsari da ke tattare da tafiyar.
Avec les risques que cela comporte.
Akwai kuma kasashe kamar Iraki da Cuba da Macedonia ta Arewa da Guyana da Panama da Nauru da sauransu da su kuma suka yi jawabi a jiya. A yau ne dai ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da nasa jawabin a babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniyar. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.
A gaida Baba Makeri, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baballe da kashi na biyu na labaran duniya.
Ilin Amurka na musamman a kasar Haiti ya yi murabus ba zato ba tsammani, inda ya cecceki gwamnatin shugaba Joe Biden saboda abin da ya kira rashin tausayi da ɗaukar matakai da babu amfani na mayar da dubban 'yan kasar Haiti 'yanci rani zuwa kasar ta Caribbean. Ambassador Daniel Foote, wanda ya rike wannan makami na watanni biyu kacal, ya aika da takardar yin murabus dinsa zuwa ga sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, yana mai cewa matakin da Amurka ta dauka game da Haiti na cike da matukar kurakurai. Ya ce an yi watsi da fatali da shawararsa a Washington lokacin da ba a gyara ba don tsara wani labari na daban daga nasa. Tun a ranar Lahadin da ta gabata, Amurka ta ɗebe ɗaruruwan 'yanci rani na Haiti ta jirgin sama zuwa ƙasarsu bayan sun yi tururuwa zuwa kan iyaka Amurka da Mexico a Del Rio da ke jihar Texas, inda suke fatan shiga sannan su zauna a Amurka. Jiya Alhamis, hukumar da ke saka ido kan magunguna ta Tarayyar Turai ta faɗa cewa tana shirin yanke shawara a farkon watan Oktoba kan ko ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer kashi na uku ga waɗanda suka haura shekara 16. Hukumar kula da magunguna ta Turai EMA da farko ta amince da yin allurar rigakafin ɗigo biyu, amma ta ce ci gaba da ƙaruwar masu kamuwa da cutar a cikin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin ya ƙara sa ta gaggawa yin nazari kan yin allurar kashi na uku ga mutane 'yan shekara 16 ko sama da haka, wanda za a yi musu watanni 6 bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin. Jamin EMA Marco Caballeri ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa ana sa ran sakamakon binciken zai fito a farkon watan Oktoba idan dai ba wai an samu wani ƙarin bayani da ake buƙata ba. Ranar Laraba da ta gabata a Amurka, hukumar tantance magunguna da abinci ta ƙasar FDA ta amince da yin allurar kashi na uku ta Pfizer ga mutane 'yan shekara 65 ko sama da haka waɗanda suke da haɗarin kamuwa da cutuka masu tsanani da mutane waɗanda suke kamuwa da coronavirus.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu matasa a jihar Adamawa suka karkashe wasu tsoffi ciki har da iyayen wasunsu saboda wai mayu ne. Muhammad Salisu Lado, gare ka.
A tattun matasan dai da suka tunzura suka fita domin farautar waɗanda ake zargin da cewar mayu ne a jihar Adamawa a wani yanki mai suna Ɗasin Kwate da ke karamar hukumar Fufore, inda matasan suka kai goro suka kai mari suka koyi nasarar kashe mutane 7 a wannan yanki, har wasu matasan ma suka haɗa kai domin yi wa iyayensu kisan gilla. Wasu biyu daga ciki suka kashe mahaifinsu, a ɗaya hannun kuwa biyu daga ciki suka kashe mahaifiyarsu. Mark Edwin na ɗaya daga cikin matasa da suka taimaka gurin kashe mahaifiyarsa, wadda suke zargin da cewa mai ya ce, "Na koyi masa tambaya ko menene yasa ya taimaka gurin yi wa mahaifiyarsa kisan gilla?"
"Abun yayi yawa a garin mu, mun zo mun same ta mun ce, mama kina kunyatar da mu, ya za mu yi ne ki bar wannan abun?" Ta ce, "Ita kan ba za ta iya ta bari ba." "To ga wani kun sake kun kama yana kwance, kuma still kun ce kun daure mutane 67, ya za a yi?" Ta ce, "Ba za ta bari ba." Matasa kuma sun tashi a gari haikan sun ce su ba za su hakura ba, ana ta kashe musu yan uwa. Ni na kamo ta na ba matasa, na ce a kaita a je a kunce rayukan da suka daure. In su mata duka sai ta kira sunan wani, mu da su wani ne muke yi, a je a dauko wannan har ya kawo ga mutuwa.
Shi ma a nashi bangaren Yohana Bulus, dan kimanin shekara 21, shine dai wanda suka hada hannu domin yi wa mahaifinsu kisan gilla, wanda su ma suke zargin cewar mahaifinsu na daya daga cikin mayun da suke yi wa al'umman yankin dauki daidai.
Jama'a mu dai da dama ne muka kashe, ni dai na ba da dama a kawo shi ne, tunda an ga an kashe iyayen wasu waɗanda aka furta an kashe iyayensu, shi kuma an furta sunan shi a ciki, shine nace to ba yadda za yi, mu mun kashe iyayen wasu yana ciki, mu kuma mu bar shi ya dinga bar da mu ba zai yi ba.
To ko menene marin da na 'yan sannan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu? DSP Suleiman Yaya Guroje shine dai mai magana da yawo rundunar 'yan sannan jihar Adamawa, wadda ya tabbatar da akuwar lamarin.
"Tanin kowa ne rundunar 'yan sanda su suke da haƙƙi na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma, shi yasa shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa ya ba da umarni a gudanar da bincike sakamakon haka kuma aka kama mutum 21 daga cikin wayanda suka aikata wannan mummunan ta'asa, sannan kuma biyu daga ciki su suka yi hadaka a kashe jatumarsu, biyu kuma su suka yi hadaka a kashe mahaifinsu, inda ya zama wayanda aka kashe mutane 7.
Wannan yanki dai mai suna Ɗasin Kwate yanki ne wanda ta yi ƙaurin suna akan fidda albarkatun gona, sai gashi zargin da ake wa al'umman wannan yanki da maita na shirin tarwatsa mazauna wannan yankin. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To, a gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, ana iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Tsarin mulkin PDP ya ce idan chairman ya zama exit, to mataimakin shi daga sashen da ya fito ya take over. Idan ba shi, mataimakin shi na biyu sai take over.
Magatakardan jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya kenan ke tabbatar da duniya cewa duk da irin rikita-rikitar da ta rikirkito jam'iyyar PDP a Najeriya da ake ganin gidanta ya kauri. Jam'iyyar PDP ta sha bamban da jam'iyya mai gwamnati APC, musamman ma dai duk lokacin da aka ce ta tsinci kanta a yanayi irin na laluri.
Ba APC bane, jam'iyyar mutum guda.
Sai dai kuma game da maganar makalkalewar tsohon shugaban kasa Jonathan ya jawo jiki zuwa jam'iyyar APC don taka takarar shugaban kasa tun da wuri-wuri. Gwamna Aminu Ziri Tambol na jihar Sokoto ne ya ce yana da tambaya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Yanzu Jonathan din daban ne da wancan Jonathan din na jira 2015 ko shi dai din ne, amma yana ganin shi ya kasa shi shugaba Buhari. Jonathan din ya fi shi iyawa, ya dawo da shi ya bashi goyon baya da haka shugaban kasa.
Sai dai duk da wannan rade-rade na jawo Jonathan din ma gaggan jam'iyyar APC irin su sanata Ali Duma na ganin wannan magana ta yi tsananin tsauri.
Ba zai yiwu a ce mutumin da muka ce a mai malafa ya kasa muna wakan shi, kuma yanzu mu ce mai malafa yayi.
Washin ina aka kwana ne game da maganar makalkalewar kujerar shugabancin Najeriya arewacin Najeriya shekarar 2023 da aka ce kungiyar da tawon arewacin ta fara nazari.
Kawai a ce mana arewa gaba ɗayan ku ba za ku fito da kowa ba, ba za ku komi ba sai abin da mun kudu muka ce za ku yi, wannan ne ke ba aika ba.
Sai dai kuma duk da haka Rocha Kokorocin jam'iyyar APC ya ce ya kamata ɗan arewacin Najeriya su yi sassaban samarwa da ɗan kudancin Najeriya sabon sarari.
An sha yi haka da mulki tsata kuma kudu ta zo arewa, kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba, ba za a ce ba.
Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya a wannan wayewar gari. Shiri na 32 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin kwakulo mafita ga al'umma cikin hanzari. Na yiwa kuma maganar mirgino mafitar, amma dai ga yayan jam'iyyar PDP da aka ce an riga allakance ta fara wari, ya sanya sakataren jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya Sanata Umar Ibrahim Tsauri ya tsatsefe tsantsan tsagwaran tsarin da ya ce jam'iyyar PDP ta tsibe tun da wuri-wuri.
Babu mutum da kowa ne shi ko mu girman sa wanda zai zo ce ga abin da yake so a PDP kuma a yi shi. Mu ba APC bane, jam'iyyar mutum guda. Mu jam'iyya ce wadda duk yadda kake in ka shigo cikin ta kawai da fika. Saboda ka magana tsakanin wike da secondus ba magana bace ta kasa, magana ce ta kasar su can rivers.
To ya za a yi jam'iyyar PDP da yanzu kuke ikirarin jam'iyya ce mai karfi, amma a ce rigimar tsakanin dan uwa da dan uwa a jihar Rivers ta shafi jam'iyyar?
A'a, ai ba shi jam'iyya ba. A tsarin mulki muke bi namu, abun tsarin mulki mai ce idan shugaban jam'iyya ya bari ko tauna hali ya bari, mataimakin shi na daya ya take over. Shine muka yi.
A ai kafin a kai ga mataimaki na daya sai da aka samu mataimaka guda biyu.
A'a, wannan shine abun da yan jarida suka reportin wanda ba daidai bane. Muna da mataimaka guda biyu. Tsarin mulkin PDP ya ce idan chairman ya zama exit, to mataimakin shi daga sashen da ya fito ya take over. Idan ba shi, mataimakin shi na biyu sai take over.
Haka yake a kundin jam'iyyar ku.
Sai tsarin mulkin muna abun da ya ce kenan.
Ko ma dai wannan irin kokarin kwakwar kwakule damuwar da ke danne jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya za a yi don ta samu kumari. Wasu na ganin jam'iyyar APC mai mulki ta riga ta fidda fuka-fukan fille kan jam'iyyar PDP da ake ganin tana ta ɗibe mata manya-manyan 'ya'yan jam'iyyar da ake ganin su ne na gari. Sai dai kuma duk da haka shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya kuma gwamnan jihar Sokotawa gwamna Aminu Ziri Tambol ya ce ya kamata al'umma su yi dogon nazari. Yana mai cewa siyasa magana ake ta tarin tilin talakawa domin su ne jari.
Ba jam'iyyar mu ta rashi na Femi Fani Kayode, amma kuma jama'a sun yi alƙalan kansu game da waye Femi Fani Kayode da abin da yake iya yi, da in mutum ne mai matsaya da daraja a gaban mutane da kima, al'umma sun sani. Saboda ni ba ni ne zan zo yi magana akan Femi Fani Kayode ba, al'umma su ba kansu amsa na shi wani irin mutum ne. 'yan Najeriya su ake magana, su suke ji a jikinsu a halin yanzu abinda ke faruwa karkashin gwamnatin APC. Ko da mai girma gwamna ko wani jigo ya fita daga jam'iyya ya koma wata jam'iyya, su 'yan jihar tashi ai sun san abin da suke ji. Al'ummar da yake a jagoranci sun san abin da suke ciki. So idan lokaci ya yi na wasuwa kansu hukunci, za su kalli halin da suke ciki yanzu su yi kansu alƙalanci. Amma ina ɗan ja hankalin shugaban ƙasa Jonathan da ya riƙe abin da yake da shi na mutuncin shi. Allah da ya ɗaukaka shi ya zama shugaban Najeriya ya kai ga wannan matsayin, to ina ganin ya kamata ya kalli gaba ya kalli baya. Sannan shi ma shugaba Buhari da masu kokarin nuna mishi cewa jawo shugaban ƙasa Jonathan ya dawo da shi shine alheri, to yayi la'akari da cewa shi ko me ya faɗa akan Jonathan? Yanzu Jonathan din daban ne da wancan Jonathan din na hijira 2015 ko shi dai din ne, amma yana ganin shi ya kasa shi shugaba Buhari. Jonathan din ya fi shi iyawa ya dawo da shi ya bashi goyon baya da haka shugaban ƙasa. Ya kamata shi kanshi shugaban Muhammadu Buhari ya wakan shi hukunci akan wannan.
Sai dai kuma duk da hango hasken haƙe jijiyoyin jam'iyyar APC da yanzu suke mulki karkashin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da yayin jam'iyyar PDP ke ganin tunda talakawa sun gaji da mulkin jam'iyyar APC, to yanzu jam'iyyar PDP ta samu wani sarari. Gaggan jam'iyyar APC irin su sanata Ali Induman majalisar dattijan tarayyar Najeriya na gani tsakanin talakawan Najeriya jam'iyyar APC fa akwai tsohon alƙawari.
Da a ce shi shugaban ƙasar mu wanda ya kasa ne fi sabillahi, to da ni ba zan boye ba.
To ai gashi PDP yanzu suna haramar karɓan mulki a hannunku.
A'a, to ai za mu jira lokaci zai zo. Me za su gaya mutane ne? Najeriya hankali zuwa ba za su zafi jiyo ba.
To ai gashi an ce kuna lallashinsa ya dawo ku bashi mulki.
Wa Jonathan? A'a, suna lallashinsa da mu bana, ni bana ciki. Ni na respecting nashi, na faɗa at one time. Amma ba zai yiwu a ce mutumin da muka ce ya kasa a mai malafa ya kasa muna wakan shi, kuma yanzu mu ce mai malafa ya yi, kuma ai ba shi ne auta ba ne.
Ya kake kallon batu gwamnan ka ma ya goyi bayan a maida mulki zuwa kudu? Kai kana goyon bayan a maida mulki zuwa kudu?
Ina goyon bayan a maida mulki zuwa kudu 100%. Mun yi wannan abun na faɗa. Mu yan arewa an ba mu dama mun fidda shugaban ƙasa ya yi shekara 8, to ni fa ina ga ɗan arewa cikakken ɗan arewa. Haki ne ya tabbata cewa yin adalci a bayan kudu. Kuma da suke cewa wai zonin babu a cikin constitution, amma cancanta yana cikin constitution ne? Inda cancanta ne, da yawa daga cikin mu a majalisar nan ba mu cancanta mu je wajen ba. In an yi jaraba za mu faɗi.
Tun bayan tattara taron gwamnonin kudancin Najeriya da aka ce sun tashi da matsayin cewa su kam daga kudu suka amince a samu wanda zai gaji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wasu 'yan arewa ke ganin taro ne kawai na korewa don a sha da ƙarari. Wannan kuma shi ne shigen tunanin ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya da ke ganin ba ta tare da wannan lamari. Kamar da yadda kakakin kungiyar da Hakim Baba Ahmad ya ce dama dai wannan karɓa-karɓa ba ta cikin kundin tsarin mulkin Najeriya tun a farkon fari.
Mu mun saba ganin irin wannan abu, wannan barazana da a zare mana ido a ce in ba ku yi kaza ba za mu yi muku kaza, baya ba mu horo, ba zai hana mu mu yi abin da muka san muna da ƴanci mu ba. Muna da ƴanci kamar kowa, amma a ce mana mu kowa ya kama bakin shi shi mu zauna kawai a jira mu layi mu je mu jefa ma ɗan kudu ri'a, wannan ba zai yiwu. Demokratiya muke ya mu jefa ma wannan da muka ga dama, idan akwai ɗan kudu da yake ganin ya fi cancanta, wallahi yan arewa za su jefa mishi. Amma kawai su zo a ce mana arewa gaba ɗayan ku ba za ku fito da kowa ba, ba za ku yi komai ba sai abin da mun kudu muka ce za ku yi, wannan ne kuma ba a isa ba. Mu san ƴancin mu, duk ana so abu a wurin mu a bi mu ta hanyar da ya mu iya yadda idan mun ga ba za a cece mu ba, amma ba wannan irin zare ido da ke ne da ban tsoro da ake mana ba.
Sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Imo kuma ɗan Masar jan tarayyar Najeriya ya ce ya kamata dai ƴan arewacin Najeriya kada su ja da tauri. Yana mai cewa karɓa-karɓar nan bayan aka fara ba kuma ci gaba da riƙe ta a matsayin amana zai tabbatar da an samar da dawwamamman tsari.
Abun da ya kamata yi kenan. Wani ga dai babaru ta a wanda ta ja kasar na dokar Najeriya ba, amma an sha yi haka da mulki ta sha kuma kudu ta zo arewa, ta je arewa ta kuma kudu, kuma yanzu a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba, kaga ba da dace ba. An san mutanenmu mutanen arewa da adalci, wannan adalci ya kamata yi. Ko da gaskiya mulki na sha ga mutane ba ilimu ba ne ba shekafa ba da ake rabawa, amma in ya zo magana adalci ya kamata yi. Su mutanen kudu kasu ce a ba su mulki, a ba su mulki kamar ta zama gada a raba a ba su. Ya kamata suna cewar tun da arewa sun yi mulki, bayan mulki su sasa sun yi mulki, to a bari su ma su danta a gan yadda za su kasar nan tafiya kasar nan.
To duka kuma iyaka miliyoyin da muka nado muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a matsayin guziri, a madadin dukkanin waɗanda suka saba taimakawa da tallafawa don tabbatar da shirin ya zo muku tun yana jariri musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi cikin sauri sai Shamsiya Ibrahim Hamzan da kan kawo mana muryoyin da masu haran mu kan yi alfahari ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida dan mutan Ikara yanzu kuma ga nasihar jama'a
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du in uwa masurarin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nasihar mu ce za ta yi magana game da muhimmancin makwabci da kuma kyautata mishi a dukkanin al'adu mutane sun san wanda ke zama kusa da kai yafi haƙi akan ka bisa ga wanda ke zama nesa da kai addinin musulunci ya tabbatar da wannan ya kira wannan haƙƙin makwabtaka Allah a cikin Qur'ani ya yi muna magana game da haƙƙin makwabtaka Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi daban-daban ya yi muna wasiya da makwabtaka a ciki akwai cewa da Allah ya cikin suratul nisa'i wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jari al junubi Allah ya sa haƙƙin makwabtaka tare da haƙƙin shi da haƙƙin iyaye da haƙƙin miskinai da marayu haka wajibi ne mu kyautata ma makwabci kamar yadda Allah ya umurce mu kuma cikin wannan ayat Allah ya ce makwabci dan uwanka da makwabci da baku da alaka da shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya karrama makwabcin shi makwabtaka tana da muhimmanci a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mala'ika jibrilu bai gushi yana yi min wasiya da makwabci ba har sai da ni tsammanin cewa makwabci zai gadi makwabcin shi idan ya rasu zaka mu kyautata musu a wannan lokacin ba daidai bane mutum ya kunna generator yana kuka yana damun makwabci ba daidai bane mutum ya kunna radio yana damun makwabci ba daidai bane hanyar ruwan ka ya kasance tana bi gidan makwabcinka ba daidai bane ka zubar da shara inda zata cutar da makwabcinka ba daidai bane kai duk wani abu da makwabcinka ba zai natsu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zai yi imani ba wallahi ba zai yi imani ba suka ce wani ne ya rasulullah yace wanda makwabci ci ne bai amince ma sharri ne ba Allah ya samu gyara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
ɗan sanda a jihar Tennessee dake nan Amurka sun ce harbe-harben da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu 12 sannan an samu dan bindigar a mace shugaban yan sandan Colville Daley Lane ya ce harbin ya faru jiya Alhamis da yamma a wani kantin sayar da kayan abinci na Kroger dake garin mai nisan mil 30 gabas da Memphis ya ce dududu mutane 13 aka harba kuma an dau 12 daga cikin su zuwa asibiti wasu sun samu rauni sosai Wata kotun soja a ƙasar Somalia ta yanke hukunci ma wasu 'yan ƙasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya ƙungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab yaƙi. Kotun a Mogadishu ta yankewa Darren Anthony Barnes ɗan Birtaniya da Ahmad Mustaqim bin Abdulhamid ɗan Malaysia hukuncin ɗaurin shekara 15 a gidan yari saboda kasancewarsu 'yan Al-Shabab da kuma shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Jiya Alhamis ministan harkokin wajen Faransa Genevieve Strian ya ce da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken cewa zai dau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara kawance tare da Amurka sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla ta cinikin jirgin yakin karkashin teku wadda ta janyo wargaza yarjejeniyar da aka yi da Faransa ta samar wa da Australia da jiragen masu amfani da man diesel. A makon da ya gabata Amurka da Burtaniya da kuma Australia sun ba da sanarwa wata yarjejeniya wacce a maimakon haka Amurka da Burtaniya za su samarwa da Australia jiragen yakin karkashin ruwan na teku masu amfani da makamashin nukiliya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada shi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wassalam.